العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله هنا الله سبحانه وتعالى قديا da ya sake tara mu a wannan yammaci na litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wannan littafin mai girma al-fiqhul muyassar yau muna 29 ne mu yau 29 ne ina ganin ga watan zulhijja hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 447 wanda ya daidai da 15 ga watan 6 2024 yau 29 na muna cikin kitabu salatul jana'iz babu babu wanda muke magana akan shi zamu ce satuttuka da yawa ko kuma watanni shine kitabu salah to kitabu salati mun ga salloli daban-daban kusan na karshe ita ce salatul jana'iz ko kuma sallar gawa za mu ci ita ce kusan ta ƙarshe mun ga yaya ake yin wanka na wanda yake mamaci ne mun ga yaya kuma sallah wanda ake akan wanda yake marigayi yau insha Allah inda za mu tashi shine matsala ta biyar a wannan babe kenan al-mas'alatul khamisa shurutus salati على الميت واركانها وسننها زامي مغانا انجمالا شردا صلى غاوا da kuma rukunanta da kuma sunnoninta na farko shurutuha shardanta wa shurutuha kalati akwai anniya wa taklif wa istiqbal alqibla wa sitr alawra wa ijtinab alnajasa shardan sallar gawa na farko akwai niyya na biyu akwai wanda zai salla ya zama to babban mutum ne a taklif wanda shari'a ta fara rubuta mishi daidai da kuskure ma'ana kina ya balaga kuma a huskanci al-qibla istiqbal al-qibla da kuma satarci al-aura wajtinabun najasa kuma wanda zai salla ta gawa sharadi ne zaman to ya nisanci duk wata najasa kamar dai zai salla guda biyar wannan wanda muka saba yi malaci li annaha min as-salawat saboda ita ma salla ce kenan kaga wannan rukunan kaji ba za ka ga cewa kamar dai ta sallah farilla wanda muka saba wa hudurul mayyit baina yaday musalli idza kana fil balad sai sharadi na gaba shine mamacin ya zamanto a gaban masu sallah in a cikin garin ne saboda akwai salatul ga'ib kenan gawan batta nan to yanzu wannan sharadi ya fadi saboda sallah ce za a yi ta wanda baya nan amma in a garin ake in a unguwa ake to dole sai nan wa islamul musalli wal musalla alaihi sharadi na gaba shine shi wanda zai salla gawa ya zama musulmi ita ma gawar da za a ma salla mamaci kenan shi ma ya zama to musulmi wa taharatuhuma walau bi turabin li uzr aka kuma su zama to suna da tsarki koda taimama ne kenan in aka samu uzurin babu ruwa kamar da muka gani can baya kenan an rasa ko kuma irin mutumin da ya accident an rasa ya za a wanke shi kaga uzuri babba to irin wannan shine sai a dan mishi kamar taimama koda jikin shi kadan aka shafa shi kenan kamar an mishi wanka to wannan sune sharadai in aka ce sharadi kuma abu ne wanda dole sai da shi abu na biyu shine arkanu harukunanta kenan rukuni shine abinda wani abu yake tsayuwa a kan shi, kenan babu shi shi ma abin zai gurgunce koda yayi. Warkanu haka al'ati suma rukunanta kama haka alqiyamu min man qadara fi fardiha, tsayuwa ga wanda yake da iko wajen yin ita wannan sallah ta gawa. Kenan ayi a tsaye, mutum ne ba gurgu bane ko babu larura ta rashin lafiya, yana a tsaye kamata yi. Lianna ha salat wajaba alqiyamu, saboda ita sallah ce sai tsayuwa ta zama to wajibi. Idan mu kumanta ba za ku ga cikin rukunai sharadai na sallah akwai tsayuwa, dole ne wajibi ne farilla ce. Yace fihi ma fiha kalmufarudati, kamar sallar farilla. Wa takbiratul arba'a, cikin rukunai na sallah gawa akwai kabbarori da ake guda hudu. Yace li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kabbara ala najashi arba'an, manzo Allah ya ma sarkin Habasha Najashi da ya rasu, to lokacin da zamu yi sallah sai aka ga manzo Allah ya yi kabbara hudu, yana sai zaman to rukuni ne. Wa qira'atul fatiha li umum hadis, in aka kabbara ta farko can baya mun gani sai a karanta suratul fatiha. To menene dalilin da yasa ake karanta suratul fatiha? Shine mallam yace dalilin wannan hadisi, la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, babu sallah ga mutumin da bai karanta ba uwar qur'ani ko kuma mu ce suratul fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, kana idan ka zo kai tsaye gagawa nan ka, ko kai ne liman ko kai mamu ne, kawai in kai kabara ta farko sai ka karanta suratul fatiha. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, in kai kabara ta biyu sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a lil mayyit, kabara ta uku sai kama shi mamacin addu'a. Wannan kuma dalilin wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaulihi sallallahu alaihi wasallama, idza sallaitum ala al mayyit, in za ku yi sallah ga wanda yake macece, fa akhlisu lahu du'a, ku tsantsanta mishi addu'a. Kowa ya gyara niyyar shi, ya dage ya mishi addu'a wanda za ta amfane shi, dan yanzu shi tashi ta kare, babu abin da zai amfane shi sai wannan. Wannan hadisi ne Abu Dawud ya rawaito shi, kuma Imam Albani ya inganta ya hassana shi. Malaka wassalamu, to sallar gawa idan aka yi kabbara ta hudu aka zo karshe, to kuma sai a yi sallama, sai a ce assalamu alaikum, irin da yana sallah. Yace wassalamu li'umumi hadis, ita ma sallama saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana dunkulalliya ko kuma gamammiya. Yace wa tahliluha at-taslim, idan mutum yana sallah me zai halata mushi yayi magana? Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine sallama. Kenan ko sallar gawa ko ba sallar gawa ba, ba a magana a sallah, to me zai halata maka kai kai magana? Ba shine lokacin da kace assalamu alaikum wa rahmatullah, kenan ka huta daga sallah, shine ma'ana tahliluha. Malaka wa tartibu baina arkan fala yuqaddamu rukunan ala al-akhar, abu na ƙarshe shine ba a so a gabatar da wannan akan wannan. Kai kabbara ta farko kama gawa adda, ko kai kabbara ta farko ko kuma ba a zamani kake ba tsaye kake ba, ko kuma ka gabatar da salatin manzo Allah akan suratul fatiha, ana so ya zama to ajeranta su. Wannan shine abin da ya kamata. Kun ga abu mai sauki ne, kenan shi yasa kada mutum kana ji wa ne ya rasu to gata da zaka mishi, in zaka je kai alwala dama kaka dan ma ka abarka kai alwala, abu ne wanda mai sauki. Kawai kabbara ta farko ka karanta suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala dalil, kabbara ta biyu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid, kabbara ta uku sai kai ta mushi adda allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu allahumma ghfir lahu, ko nan ka tsaya yayi kuma zai samu lada mai dumbin yawa. Tunda manzo sallallahu alaihi wasallam zamu karanta hadisi a gaba, yace fas'alullaha lahu at-tasbit, kenan ku roka mishi Allah ya tabbatar da shi ya bada amsa a wannan kabari da yake ciki. Kenan kuma in kai kabbara ta hudu nan addu'a za ka yi ta yi, ko kuma ka yi ta ma ka yi sallama ma daidai ne. Addu'a da za ka yi a kabbara ta hudu to haq al'umma musulmi, allahumma la taharimna ajrahu wa la taftinna ba'da, allahumma ahyaytahu minna ba'dahu fa hiya al-islam, ka sanar da addu'oi, ya Allah mu ma kakka haramta mana ladan shi, mun zo mun mushi sallah muna da lada, shi ma mutum shi a bashi ladan shi ko mu ma mu da samu lada. Kuma sai ka ce ya Allah wanda ka rayar da shi bayan shi wannan mamaci, ya Allah ka raya shi akan musulunci, in kuma za ka karbi rayuwar shi ka karbi rayuwar shi akan imani, to haka za ka yi ta'adda. kana mushi kana ma musulmai da kuma kai karan kanka kana mushi kana ma musulmai to wannan shi ita ce sallar gawa yana kada mutun ya kai abin nesa kana kallo mutane suna yi kai kuma kana tsaye a musulmi yana da haƙƙi kuma abu ne wanda kai ka samu lada shi ma kuma ya samu lada Allah ya samu dace sai sunnonin sallar gawa malaji sunanuha wa min sunaniha rafa'ul yadayn ma'a kulli takbira lokacin da zakai kabbara kace Allahu akbar wannan daga hannu haka to shi ma sunna ne a sallar gawa yace wal isti'azatu qabla al qira'a kuma mutun yace a'udhu billahi as-samii'il 'aliimi minash shaitaanir rajiim kuma mutun yace a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim sai kace bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillahi rabbil 'aalamiin wa an yad'u li nafsihi wa lil muslimin yana daga cikin sunna kamar yadda muka faɗi ibadar jimawa ba kuma ka rika ma kanka addu'a da kuma musulmai kenan bayan shi mamaci kai ta mushi addu'a kai ta mushi addu'a to sai ka zo kuma kama kanka kuma sai kama sauran musulmi karba daya wal israru bil qira'a kuma a sunna sallar gawa ba a so ayi makayi karatu a bayyane a asirtawa ake kenan sai ayi karatu a asirce to wannan shine rukuni da kuma sharadi sharadai da rukunai da kuma abin da yake sunna ta sallar gawa abubuwa ne masu sauki wanda ya kamata a ce mun yi kokarin kiyaye su al-masalatu sadisa waqtu salati ala al-mayyit wa fadluha wa kayfiyatuha a wani lokaci ne ake sallar gawa malam zai mana bayani kuma menene daraja da kuma matsayi na sallar gawa idan mutun ya aka yi da shi yace kuma wa kayfiyatuha kuma yaya ake ita wannan sallar ta gawa waqtuha sai ma le fara da abu na harko lokacin ta shine waqtus salati alal mayyit yabda'u ba'da taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi idza kana hadiran ita sallar gabatar wani lokaci kamar misali a ce azhar lokaci kaza al'asr lokaci kaza a ita lokacin ta kawai lokacin da aka wanke wannan mamaci wankan da muka bayani sati wanda ya wuce an wanke shi an tsara shi wa takfini kuma an kawo likafani an sa mishi guda biyu an lumka mishi wa tajhiz kuma tajhiz shine an tsara komi kenan an sa mishi turare an sa shi cikin makara an yi komi yace to yanzu kuma shikenan lokacin sallar gawa tayi ba a jira irin wannan da ake a ce sai kaza inda sahi ne a ce sai da al'asr in ku sallar asr ne a ce sai gobe ko sai suwani sun zo wannan duk yana daga cikin kurakure da ake yi wanda kuma ba sunnan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama ita gawa sunna shine gaggautawa ake in mutumin kirki ne zamu karanta hadisi nan gaba idan mutumin kirki ne yana gaugawa shi karan kanshi ku kai ni gidana haka zai rika cewa kamar ya bude baki ya magana in ko mutumin banza ne to kenan ku musulmi kun huta da shi dashi sa ba so a aje gawa ayi tajira sai suwa ne sun zo sai wani ya zo ayya ayi dane duk a inda kake in kilo dubu nawa ne tsakaninku in ka mushi addu'a Allah yana ji kuma Allah zai karba to shine sai malai ya ce in kana hadiran kenan in a garin yake yanzu kenan misali muna nan da magaram wani ya rasu mun ji labari yana wani gari daban to kaga kenan mu ba dole ba sai an kashe gaban mu salatul ghaib za mu mishi kawai sai liman ya shiga gaba sai a mishi sallah yace aw bulughul khabaru wafatuhu labari yazo cewa wani dan wani Allah ya mishi cikawa yace in kana ga'iban in baya nan musamman ma wanda za a ce ya rasu a gari wanda yake ba na musulmai ba ko kuma ana tunanin ya rasu a wani wuri ana shakku an mishi sallah ko ba a mishi sallah ba ko kuma ya dai yake to wannan sai a mishi sallah ko kuma ƙara mishi za a yi ko kuma an barka shi ma kana iya mishi ka zo kana gaugawa za ka yi alwallali mai ya ƙare to ko a makabarta kana iya zuwa ka yi mishi sallah ko kuma lokacin da ake binna kai kuma sai ka mishi sallah za mu ga wannan duka a gaba yana abubuwa ne wanda ita da mu as-salatu asalan ma in ka ji an ce as-sala ana ni da yata ne addu'a kawai addu'a ne ko wannan sallar da muke mafi yawa duk addu'o'i ne a ci muna gawa da ubangiji ne mu roki alherin duniya da lahira kuma mu roki Allah ya kare mu daga sharri wanda yake na kowane iri ne to kira idan ka ji an ce sallar gawa ba wani abu bane wani daban a addu'a ce ake mishi wannan addu'o'i da za mu shine sallar gawa malai ce kuma fadluha shine fadala wanda ya sallar gawa ladan wani irin lada ne gare shi qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man shahida aljanazata duk mutumin da ya halarci wajen sallar gawa wani ya rasu sai ya zo hatta yusalla alaiha, ha aka yi mata sallah, falahu qiratun, manzo Allah yace yana da qirat, wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani, wanda kuma ya zo da shi aka yi sallah bai koma gida ba, za a taimaka kwantai kuma tare da shi aka tahi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma da qiratan biyu gare shi. Shi wannan qirat kin sai kila sai aka ce manzo Allah wai menene wa mal qiratani, ya manzo Allah shi wannan qirat kin menene shi, wani irin lada ne? Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mislu jabalaini azimaini, wani babban lada ne Allah zai ba mutum kamar wasu duwatsu biyu manya-manya. A baka dutse babba na lada, in sallah kadai kai sai ka koma gida ko da wani uzuri ko kuma kana ganin mutane suna da yawa, to amma sai kai hakuri kuma aka je da kai har makabarta aka binne, to kana da biyu. Kenan kaga wanda ya je yahi wanda bai je ba, wanda ya sallah yahi wanda bai sallah ba, to irin wannan lada ba to musulmi ya bar shi. Kana zamne ayi sallah ka ya bi da cewa ya kamata kai alwala, kana jin daman za mu je wajen wani wani ya rasu, to ka tai da alwala, kenan kana zuwa sai ayi sallah. Kaifiyatuha, to yaya ake yin ta? Mal yace yaqumul imamu wal munfaridu inda ra's ar-rajuli wa wasat al-mar'a, in aka gawa aka aje shi liman in namiji ne sai zo wajen kanshi, kenan wajen kan gawa anan zai tsaya, in kuma mace ce yace wal mar'atu wasat al-mar'a, ita kuma mace sai zo tsakiya, kenan nan zai tsaya. Kenan tsayuwa ma ta limami kai kanka kana iya ganewa wannan sallar gawar wace ce, namiji ne za a ma ko mace ce, saboda wajen addar kai sai kai damiri na mace ko kuma kai damiri na namiji. Li subuti zalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallama, abin da ya tabbatar da wannan, ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi, sabai suka gani sai suka fahimci kenan, in namiji ne liman zai tsaya wajen kanshi, in mace ce liman zai tsaya tsakiya. Yace fi ma rawahu inda Anas, abinda aka rawaito hadisi daga Anas sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu, yace summa yukabbiru al-imam, to yanzu liman ya zo ko wajen kai ne in namiji ne ko tsakiya da in mace ce, to yanzu mi zai sai liman yace Allahu akbar, kenan kabbar harama, wa yata'awwazu ba'da takbir sai yace a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim summa yusami, ko kuma yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce bismillahir rahmanir rahim summa yusammi summa yaqra'u al-fatihata sirran, sai karanta suratul fatiha a asirce. Kenan wannan yanda ake sallar gawar ne, kenan liman haka zai yi kuma kai ma haka zaka yi, ba bambanci. Walau kana zalika billayl, malace wannan karatu da zai a asirce ko da daddare ne, saboda su da yawa malamai suna kasawa sallar nafila ta dare ayi ta a bayyane, sallar nafila ta rana ayi ta a asirce, to shine malamin nan dai ya bambance mana sai ce walau kana zalika billayl, ko da daddare ne, kenan karatun ba a ji, karatun a boye ake yi. Summa yukabbiru wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama, yanzu kenan yayi kabbara ta farko, yayi a'udhu billahi minash shaitani, yayi bismillahir rahmanir rahim, ya karanta suratul fatiha da kuma sai kabbara, wannan kabbara da yayi wa yusalli ala nabi, salati zai kenan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kama yusalli fi tashahhudi, kamar yanda yake salati na tahiyya. Aya mutum idan ka da tahiyya a sallah, tahiyya ta karshe akwai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, ko ya kara wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. To wannan salatin shine zaka yi, kina kabbara ta biyu, summa yukabbiru, sai nan sai sake kabbara na uku kenan, wa yad'u lil mayyit bi du'a'il warid an nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu kuma sai kai addu'a, kenan kabbara ta uku, sai kama shi wannan yad'u lil mayyit, wannan wanda ya rasu mace ko namiji, sai kai ta mushi addu'a, Allah gafarta mushi, Allah ji danshi, Allah sa ya huta, Allah ka canza mushi iyalin shi, Allah ka canza mushi duniya, rayuwar ta lahira ta hita duniya, abubuwa dai daban-daban na alheri zaka ruka roka mushi. Yace kuma akwai addu'o'i warida anin nabi sallallahu alaihi wasallama, idan mutum yayi kokari ya harrace akwai addu'o'i wanda suka zo an ji su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake a sallar gawa, wa minhu daga cikin su qauluhu sallallahu alaihi wasallama, akwai addu'a da manzo Allah yake cewa Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa gha'ibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana اللهم من احييته منا فاحي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ina akwai daga cikin addu'o'i wanda manzo Allah yake Allah ka gafarta mu rayayyun mu da matattun mu kenan kaga nan yana kana ma rayayyu addu'a kuma shi ma mamaci kana mishi addu'a haka manzo Allah yace kuma wanda suka zo nan ana sallah da su Allah ka gafarta musu wa ga'ibina wanda ba su zo ba ma su ma Allah ka musu gafara yara kanana na gida su ma Allah ka gafarta musu manya su ma Allah ka gafarta musu wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana maza da mata kenan kace ya Allah kai gafara ga musulmai maza da mata yace kuma Allahumma man ahyaytahu minna fahi al-islam wanda ka raya shi ya Allah kenan yanzu ga mamaci nan shi wannan rayuwar ta zo karshe mu ko muna raye to kai kenan lokacin da kake wannan sallar ta gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ta ya Allah ka raya mu rayuwa ta musulunci wa man tawaffaytahu wanda kuma ya Allah ka amshi rayuwar shi minna daga cikin mu fatawaffahu ala al-iman ya Allah ka karbi rayuwar shi akan imani kenan wannan duka fata ne ake ta yi a sallar gawa wannan duk akan bara ta uku Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danasi wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر او عذاب النار تو حكى منزل الله يكي صلى الله عليه وسلم ادى تبي سيتي يا الله كغفرتا مشي اللهم اغفر له وانا بابا اداج وارحمه وعافيه الله غفرتا مشي الله كجي كانشي الله كغفرتا مشي الله كسا معنا يا هوتا وعافيه wa'fu anhu ya Allah duk kurakurai da ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka yaye mishi wa akrim nuzulahu ya Allah gidan shi na kiyama Allah ka karrama shi kenan Allah ka bashi gidan aljanna wa simu dakhalahu wannan kabari kuma da aka sa shi ya Allah ka yalwala ya mishi Allah ka bude mishi saboda manzo Allah ba mu labari duk mutumin banza Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kabari sai ya matse shi ana sa shi yana matsewa kowa Allah ya kare daidai zunubin shi ko mutumin kirki sai ya rika budewa sai ya rika budewa wani ma haske sai ya tsinkayo gidan shi na gidan aljanna shine zaman to raudatul miryad aljanna aw khufarun min khufarin niran to shi yasa ake so mutun ya aikata aiki mai kyau kai kokarin bin Allah da manzo ka aikata aikin da zaka tsira a gobe kiyama shine wasima da khalahu ya Allah inda ya shiga ka yalwata shi wa ghsilhu bil ma'i was salj wal barad ya Allah ka wanke shi da ruwa kenan da galas salj ko kuma ruwan sanyi duka dai ma'ana ne na cewa ya Allah ka hada shi da mala'ikun rahama wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya Allah ka kare shi ko ka wanke shi tatas daga zunubi daga kurakurai kanana khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danasi ya Allah kamar yanda ake hoyan wanke farar riga ta yado da aka sa omo aka wanke sai kaga ta zama fara tatas to kenan ya Allah ka wanke shi da duk wani zunubi ko wani tashi guda ka bar mishi yace wa abdulhu daran khayran min dar ya Allah ka canza mishi gida wanda yake na duniyar nan kenan Allah ka bashi gida aljanna wa ahlan khayran min ahli ya Allah iyalin shi ma ƴaƴan shi Allah ka bashi na aljanna kenan Allah ka bashi na can wanda sun hina nan wa zawjan khayran min zawjihi ka bashi mata wanda ta hita shi tana kenan hurul ain wa adkhilhu aljanna a karshe dai sai ka ce Allah ka shigar da shi aljanna wa'izuhu min azabil qabr ya Allah ka kare shi daga azabar kabari dan lokacin ana binnewa za a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kare binna yace an kare komai yace to is'alu lahu at-tasbit fa innahu al'ana yus'al ku tambaya mushi ya tabbata yanzu ne za a tambaye shi yana mutane suna juyawa mala'iku za su riga tambaya wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka wannan tambayoyi guda uku kowa sai ya bada amsa mai imani shi kuma da imani sai ce la adri ban sani ba kuma koda hafizin qur'ani a nan duniya koda ya iya hadisan manzo Allah ya iya sallah ya iya komi in mutumin banza ne Allah ya kare Allah ya kiyaye bai iya bai samun damar hadi shine da Allah ke tayi sabbitullahu allazina amanu bi qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah shi mutumin kirki a nan duniya Allah zai sa ya tabbata idan mala'ikun suka zo sai su mishi albishiri innal ladzina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا سيأتي كك يصوروا كك دامو وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سيأمش البشري أتي وانا دواني albushirinka kai dan aljanna ne, to wannan shine qawli sabbitullahu allazina amanu biqawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kuma malaiku suna zawwa, waye ubangijinka sai ce Allah, waye annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waye addininka yace addinin musulunci. To shikenan, kenan shi wannan ya bada amsa, yace wa'izu min azabil qabri aw azabin nari, ya Allah kare shi daga azabul qabri, ya Allah kare shi daga azabul wuta. To wannan addu'ar guda biyu da muka karanta addu'o'i ne wanda suka huto a bakin shi sallallahu alaihi wasallam, kenan bakin shi mai tsarki. Kin mutun zai kokari ya harace wannan, to ya hiye wata addu'a wanda ba ita ba. Amma kuma in baka harace ba, kuma ba hausa yi mishi addu'a zaka yi ba, ko da hausa zaka mishi, Allah gawurta mishi, Allah ji kanshi. Kaga kusan ma'anar irin wannan addu'a. Allah in ka raya mu a bayan shi, Allah ka raya mu akan imani. Ya Allah, wanda ka amshi rayuwar shi, ka amshi rayuwar shi akan imani. Allah ka sa gidan shi na can ya hina, Allah ka sa ya huta, Allah ka haska kabarin shi, Allah ka fara da kabarin shi, Allah ka gabace da malaikun rahama. Haka za a yi ta mishi addu'a. Kenan ko addu'a da muke a sallah, idan mutum yana da wata bukata kuma bai san ba ya za a yi wata addu'a ta larabci wanda ta yi daidai da bukatar shi, sai da Hausa. Malamai suka ce yana iya da Hausa. Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, Allah kaza nake so, ya Allah kaza ya dame ni, Allah ka kare ni, Allah ka shiga tsakanin mu, Allah ka yi kaza. Addu'a ita sallah addu'a ce. To haka shi ma wannan mamaci sai a yi ta mishi addu'a. To dukkan wasu abubuwan nan da ake yi wanda ake bata lokaci, to ba su da tushe, kuma shi mamacin ana bata mishi lokaci, kuma ba a mishi abin da ya dace. Malai ya ce wa in kana mayyitu saghiran, to wannan kenan babban mutum ne ya rasu, uba ne, tunda har ana cewa Allah ka sauya mishi matar shi, ƴaƴan shi. To malai sai ya ce in yaro ne karami ya mutu, sai ka ce Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi, ya Allah ka sanya shi ya zamanto kamar marigayi, kamar wanda zai rigaya iyayen shi. In ya je can suna zuwa ya ce musu baba mamma na muku tana dan gidan aljanna, kenan saboda irin yanda suka yi haƙuri lokacin da Allah ya karbi rayuwar shi. Wa faratan, Allah sa tare, wa faratan shine lokacin da Allah ya karbi rayuwar da yanda uba ko uwa suke da alaka zukatansu da ƴaƴansu. Wani lokaci mutum aka amshi, Allah ya amshi rayuwar ɗan shi, sai ga ya damu. To wannan damuwa idan mutum ya maida lamarin zuwa ga Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bai nuna ba da irin wannan abubuwa na jahiliya. To wannan ɗan da zai tahi, to kamar zai zamanto mishi kamar ya aike shi ya je ya kama mishi wuri, kuma Allah zai sa shi cikin aljanna dalilin ihtisabu da ya yi, dalilin neman lada da ya yi na rasuwar wannan ɗana shi, shine ma'ana faraqa. Alfaratu ana cewa kaman wanda in za a je wani wuri mai kyau, wani wuri na albarka, to wanda za su je su gyara wuri kafin manya su zo, to su ne farat. Kenan zo kaga kenan uba da ɗanka ya mutu, yana ɗan ƙarami, to akwai daraja ta musamman wanda Allah ke ba. To lokacin da kake addu'a, in yaro ƙarami ne kenan, tunda zunubi bai bar zunubi bai balaga ba, balle a rubuta mishi, sai ka riƙa cewa Allah ya sa wannan ɗan ya zamanto daraja ne ga iyayen shi a gobe kiyama. Kenan Allah ya ba iyayen ladan. Shine Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Kenan kuma wa ajran sai ka ce Allah ya sa waɗannan iyaye su samu ladan wannan yaro. Summa yukabbiru, kenan yanzu kabbara ta uku muke, yanzu kuma sai kabbara ta hudu. In yayi kabbara ta hudu, Allahu akbar, wa yaqifu ba'daha qalilan, sai dan tsaya, sai ka dan tsaya in kai kabbara ta hudu. In kuma bayan liman kake, to kenan kai kawai liman za ka riƙa bi. In ya tsaya ka tsaya, in bai tsaya ba yayi, in kuma ya ci gaba da addu'a, to ya ce wa inda a bima tayassara fa hasanun, in mutum ya yi kabbara ta hudu Allahu akbar, sai yake ta ƙara addu'a, ko da wannan wanda muka karanta ya riga ya yi su, sai yake sake maimaitawa Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma ghasilhu bil ma'i wa sal, yake ta ƙara. Malai ya ce fa hasanun, wannan ya yi daidai. Ya ce ka an yaqula, kamar ya ce Allahumma la tahrimna ajara wa la taftinna ba'da, ya Allah kada ka haramta mu da ladan shi wannan mamaci da muka mishi sallah, muka gyara shi, gashi nan mun kawo shi mun binne shi, Allah ka ba mu ladan shi. Kuma wala taftinna ba'da, ya Allah kada ka fitine mu a bayan shi, saboda babu fitina kamar fitina ta imani. Kenan Allah ya kare mu da imani a bayan shi. Summa yusallimu, shikenan sai ya ce assalamu alaikum, yace taslimatan wahidatan an yaminihi, sallama daya, assalamu alaikum bangaren dama. Yace wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi, ko kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah, kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah, kenan sallama biyu. ko kai ɗaya ko kai biyu daidai ne a sallama ko kai ɗaya ko kai biyu yace wa man fatahu ba'du salati dakhala ma'al imam to mutun ne ya sallar gawa liman ya daga yayi raka'a ba raka'a ba inda ke son ce yayi kabbara ta farko ya karanta fatiha yayi ta biyu yayi salatin manzo Allah to shi kuma sai yazo yanzu kenan ka zo ta uku to sai kai ci gaba da inda liman yake kenan yana ta addu inna haka zakai tai in ka san irin kabbara da ta wuce ka shine mana wa man fatahu ba'du salati dakhala ma'al imam baka cewa barin zamna a tunda sun kusa karewa ka zo ka shiga ko da kabbara guda ne yace wai za sallama kada ma fatahu ala sifatihi in lokacin da limai yace assalamu alaikum sai kaga cewa kai kabbara biyu aka yi da kai to yanzu sai ka cike biyun nan kiran ka cike su kai sala kai su da fatiha kai salatin manzo Allah ko kuma kai addu'o'in nan da ake yi yace wa man fatatuhu salatu qabla ad-dafni wanda ko mutun akai sallar gawa baya nan ko bai ji labari ba wani ya rasu kuma mutumin shi ne na kusa da shi sai da aka ji aka binne an kare sallah sai ji labari to mala yace falahu an yusalli al-qabr ko in ka je wurin kabarin kana yi zuwa ka mishi sallah kenan ka mishi wannan addu'a to wannan shi ma ya tabbata li filihi sallallahu alaihi wasallam zalika manzo Allah ya aikata haka fi qissatil mar'a akwai macen da muka wani sati wanda ya wuce allati kanat taqumul masjid akwai wata mace tana sharan masallaci kullum tana gyarawa ta share ta kakkade wata rana manzo Allah ya neme ta batta ashe ta rasu kuma ana gauga ba ga yawa manzo Allah bai samu labari ba haka ja ka binne ta yace wai salla ala al-ga'ibi an al-baladi inda al-ilmi bi wafatihi haka kuma yanzu mutun ne sai ka ji labari yana wani wuri wata duniya aka ce wani ya rasu to shi ma wannan ana yi mishi sallar salatul ba'i yace walau bi shahrin aw aksar ko da baka ji labari ba sai da aka yi wata daya sukutum sai ka ji cewa ai wani ya rasu a babu labari yace aw aksar kai ko da wata biyu ko shekara yace wa sallu ala sabti to yanzu nan kuma in ya zamanto bari ne yana yaro ne mamma shi tana dauke da cikin shi sai ta yi bari sati wanda ya wuce mu hade wata hudu yace iza tamma arba'ata ashhurin fa aksar inda ya kai wata hudu lokacin da mana ta yi wannan bari ko kuma hiye da wata hudu yace wa in kana aqalla in bai kai wata hudu ba yace min zalika fala yusalla alaihi ba mushi salla kenan bari ana mushi salla in ya kai wata hudu abin da ya sama wata biyar shidda haka aka yi bari ko wata shidda sodiya ma ana iya aihuwa cikakkiya to kenan a ce misali wani wata hudu da wani abu ko kuma wata uku daga hudu dai zuwa sama sai a mushi sallah a mushi duk abin da za a ma saboda yanzu mutun ne ya zama to mutun cikakke to amma in bai kai wata hudu ba bai cika ba to wannan ba mushi sallah to wannan kenan haka ya dace haka ya kamata a ce mutun yayi abin da ake ce ma sallah ta gawa kenan kuma ya kamata a ce kowa ya iya musamman a ce wani kusa da kai ya mutu to anan babu zancen wani malam kai ne ya kamata ka ce ka mai sallah babanka mammanka ko wani danka da baban shi ya rasu ko wani wakanin shi ne ya rasu ko kuma wani babbanka ne mana kanin babanka wani babanka waɗannan duka shakikai ne na kusa da kusa na kutu da kutu to kai ne ya kamata a ce ka mai sallah kaga ba wani abu ne mai wuya kada mutum ya kai shi nesa a kawai kabbarori ne za ka yi da kuma ga yanda za ka mishi saboda kai ka yi jin zahin shi ka yi tsaya ka mishi sallah yanda ta kamata wani kahin a yi kabbara daya baka yi karin sodar fatiha wata sallai kahin a yi ta biyu baka yi salatin annabi tana wacewa zai allahumma salli ala muhammad wa sallim kawai ya sake wata yana ta gaugawa to amma in kai na kusa da kai ne kai kana jin zahin shi tana ma ka mishi kabbara hiye da hudu saboda ya tabbata a sunna kana iya yin biyar ka ce kai ba yana buƙatar gafara kai da shidda kai ta mishi addu'a ko da wannan allahumma ghafir lahu allahumma arhamhu allahumma ghafir lahu allahumma arhamhu kaka rena ta kai ta yi kai ta yi mata kai ko awa guda za ka yi kana yin ta Allah ka ji kanshi Allah ka ramshe shi Allah ka ji kanshi Allah ka ramshe shi ya hidu wasu abubuwa da ake rakitawa ana mishi wanda ba su da amfani in aka ce ana yanzu mutum da yawa maka mutu sai kowa zo da tabbin shi sai a ce hailala ake ja to aka ce hailala ake ja shine la ilaha illallah la ilaha illallah to yanzu ka dibi kalmar la ilaha illallah shi mitace alaka ta da shi mamacin shi ya riga ya mutu inda bai mutu bane kamar da mu gani can baya mutumin da yake jiya in kana jiya wani kaga kamar jikin shi ya rikice to sai ka rika mishi tarkini la ilaha illallah mu in ya riga ya wani ya shiga ya samu rabo to yanzu ya riga ya mutu kai kana la ilaha illallah kai dai a ce an yi dubu an yi dari kaza kai nawa kai za a gaggama shi abin da ya kamata a mishi wannan allahumma ghfirlahu allahumma rahmuhu ita ce tashi wannan ku kuke kayan ku din mutun yayi kamar yana ma kanshi ne kazo karanta qur'ani kai ba dan shi ba kuma in dan shi ne zai samu ladar saboda da aikin uba ne alwadu min kasabi abihi kamar yadda manzo Allah ya ce da riba uba ne kenan zai samu in ya karanta qur'ani in yayi sallah in yayi kaza in yayi kaza to sai wani kawai zawwa ne tana makwabci ne tana aboki ne yake karanta maka qur'ani a matsayin ka na mamaci kaza kenan ya bar hanya kawai yana samun ladan shi kai kuma kana can kana bukata kenan kanshi yake ma duk wanda zai ce sallah kanshi yake in kai salati kanka kama an kai wane ne duk kanka kama sai dai indiyan shi to amma an kowa diba mutane an sa bidoyi da yawa anan abin da ya shahi abin da yake na mutuwa sai ga mutum shi mamacin abubuwa da yawa sun bar shi mutanen duniya su za su kasa tsare su in ma sadaka ce su za su tattara kayansu kuma su ci kayansu kuma su tashi su watse a bar ku da bashi kwana uku ana ta ci da mutane ko kuma sati guda har sai an yanka har sai an yi kaza wani sai ya yi bashi kaga wani duka bai dace ba ga jimami na mutuwa ga jimami na ɗaukar nauyin mutane sun bar gidajensu za mu karanta a nan abin da ya dace mu ne ku da makwabta da yan uwa da waye ku ne ya kamata ku rika dafa tuwo kowa ya rika kaiwa duk wanda zai tafi kamata ya ɗauki tuwon shi kamar tuwon mutum biyar ko mutum shida ko mutum bakwai kenan wasu tuwon a ci a waje wasu tuwon a kai su cikin gida wajen mata aka yi dashi amma sai a zo a rika ci kaga kuma ba ya bambancewa in kudin marayu ne mutum haramun ne zai ci to yanzu tuwon in zaka ci sai ka tambaya wa ya siyo shi abincin wane ne wa ya kawo shi in wani ya kawo shi dama-dama amma a ce abincinsu da babansu ya aje sai ya rasu su yara ɗan gida da mata sai ake ɗaukowa ana dawa ana ci ta kudin marayu ne ya zama gado duk lokacin da aka daidaita gawa aka mata komi likafani da wani da aka kare to duk abin da ya saura na baya rara wannan na gado ne ko da akwai yaro mai wata ɗaya lak shi ma da shi a ciki in za a yi tasrifi sai an tambaye shi a dafa tuwon nan a ci ko ka dafa kaga kuma bai magana bai da baki kenan kaga sai an jira shi ya samu baki wajen wata shida ko wata bakwai ko ya yi shekara ɗaya to amma haka za a yi ta ɗaukowa ana dafawa a yi ta ɗaukowa a dafa can lokaci ya tahi su kuma abin ya ƙare lokacin bukata musamman a ce bai da wasu yara ba manya masu kama mishi shi ne kaɗai ya kawo abincin kuma Allah ya sa akwai irin sana'ar da mutum sai ya wuce ya samu abin da za a ci ga sanan mutane to kuma wannan nauyin ya zo ya hau kanshi kaga akwai tashin hankali mu shi sana daga cikin abin da ya kamata a ce tsari yanda addinin musulunci ya tsara inda za mu bi shi kowa zai ji daɗi ko babu damuwa ko babu takurwa ay almasalatu as-sabi'a hamlul janazati was-sayru biha ɗaukan gawa da kuma kenan yanzu bayan an kare sallah sai a ɗauke ta zuwa gidanta na gaskiya kuma ya tahiyyar da za a yi as-sayr yusannu ittiba' al-janaz wa tashyi'iha ila al-qabr sunna ne a ɗauki gawa kenan a ɗauke ta ka hawada in misali a ce kusa ne wurin ko ba nesa bane wa tashyi'a mutane su rika rakata duk a rika tahiyya ko a sama ko a ƙasa ila al-qabr zuwa can makabarta inda za su shi kabari bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam man salla ne wada haka yace man shahida janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man shahidaha hatta dufina falahu qiratan qila wa mal qiratu qala mislu jabalain azimain hadisi na makaranta aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene qirat yace duwatsu ne manya manzo Allah ne yace wanda yazo aka yi sallar gawa da shi kuma ya raka aka tahi da shi lada biyu gare shi ko kuma qirat biyu gare shi shine aka ce manzo Allah menene wannan qirat sai yace duwatsu ne manya kenan lada ne manya biyu wayan bagir almuslim ya kamata ya dace ga musulmi iza alima bi wafati ahadin illa bari ya zo maka wani ya rasu minal muslimina daga cikin musulmai an ya kharuja li hamli janazatihi ya huta dan ya dauki gawan shi ana so wannan ya dace ya kamata wassalati alaihi wa dafnihi aje a mushi sallah kuma aje a binne shi gaggautawa ake yi kuma kowa ya kamata ya zo kada aje a bar shi saboda kowa zai zunubi idan an bar shi da qaulihi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi ala muslimi khams wani hadisin manzo Allah yace muslimi akan muslimi yana da haƙƙi guda biyar yace raddu salami in yace maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa iyaratul marid in ya rashin lahiya ka je ka ganshi na uku yace wattaba'ul janaiz in ya rasu ka bi gawar shi ka je da kai a abin ne shi to wannan shi ma haƙƙi malati wa yata'akkadu zalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi to shi wannan abin sunna ne aka ce yan bagi ya dace ya kamata to yaushe yake zaman towa tilas in mutane kowa ya zaman shi to yanzu kuma hukuncin zai canza ya zaman to yanzu ya zama dole suwane 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 dole ko za ku je ku binne wane yace wala basa bi hamliha fi sayyarati aw ala dabba babu lahi a dauki shi mamacin da makaran shi a bisa wata mota ko kuma a bisa wata dabba yace wala siya ba balle ma iza karat al maqbaratu ba'idatan in maqbaratan nesa ce amma irin wannan unguwa ta makara huta makarata huta to wannan shi babu wani abu kawai sai a dauke shi a kai shi dan makwabci ne amma in nesa ne kenan sai a sa shi a mota yace wa alal mutabi' lahal musharakatu fil hamli wanda suka yi tahi wanda suka musharaka kenan tare da su ake yi to ya kamata yayi musharaka fil hamli ka bar mutane sai sa kuje ganin mafiya sai wannan ya kama haka ake so wannan ya kama shi ma wannan ya kama kowa ne ya samu ladan shi wa yushra'u dafnu al-mayyit fil maqbarati khassatan bil mauta kuma inda ake so abin ne musulmi idan ya rasu ana so ya zamanto wurin dama asalan makabarta ce kada a je a samu wani kare a bubbune kwana biyu a ce wurin ake so ko kuma an kaura ko abin da ya kama da wani a dama ya zamanto makwantai ne to nan ne ya kamata a je a binne ba binnewa a gida ba binnewa a wani wuri li'anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu al-mauta fil maqbarati al-baqi'a manzala sallallahu alaihi a garin madina makwantan su sunan shi baqi'a a can ake binnewa duk wanda ya rasu can ake kai shi a binne shi kama tawatarat al-akhbaru bizalika labarai hadisi ne manzala jiyawa sun tabbata wani ya rasu sahabi an kai shi wani ya rasu an kai shi ba binne shi a gidan shi ba ba kai shi wata unguwa ba ai ba kaza kenan sai nuna cewa lalle a addinance duk mutum idan ya mutu makabarta za a kai shi walam yunqal an ahadin min as-salafi annahu dufina fi ghayri maqbaratin mala yace ba a taba samun wani labari ba hadisi ko na ƙarya ko lalacacce a ce yau ga wani ya mutu an binne shi a wani wuri wanda ba makabarta ba a kowa makabarta ake kai shi sai a binne shi to duka wannan kurakurai ne musamman irin wannan ɗan ɗariko da wane ne sai ga malam babban malami in ya mutu sai a binne shi a masallacin shi sai a samu wani wuri nan za a binne shi kuma kowa yana sallah yana kallon gabas kaga wannan an yi laihi manya-manya kaman kuna sallah a makabarta ne kenan sallah ma babu ita kuma ga irin azaba da Allah subhanahu wataala zai masu wanda suka mishi wannan ba gata ba ne tana wata rana wani abu ya same shi to amma wancan dama makabarta ta musulmai kuma akwai addu'o'i kullum mutum ko wucewa zai assalamu alaikum ahli diyar min almuslimina wal mu'minina kaga adda da mutum zai wa inna insha Allah bikum lahiqun Allah musu gafara Allah kenan in duk wani musulmi duk wani zai mutu in aka zo to sai an samu mutane suna ta addu'o'i in aka binne kenan wanda aka binne shi a gida bai da wannan adda bai da wannan romo da ake samu na addu'ar kuma kaga ba san ba wane ne adda shi take karbuwa saboda bayan Allah sun sha bamban daban-daban to shi sa ake so a kai makabarta abin ne kuma can ne ya dace yace wa yusannu al-isra' al-janaza kuma so ake ayi gaugawa fi ghasliha wa takfinha a wanke ta a sa mata likafani wa salatu alaiha a mata sallah wa dafnuha a binne ta ba a jinkiri ko a ce sai an jima ko sai gobe ko sai kaza su wane sai sun zo wanda ga kurakurai ne liqaulihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idza mata ahadukum fala tahbisuhu in dan uwanku ya mutu musulmi kar ku killace shi kiran ku zo ku mushi wanka ku mushi komi sai ku ce sai an jima ko kuma sai suwa ne sun zo manzala ci kar ku yi haka da yace wa asri'u bihi ila al-maqbarati ku yi gaugawa da shi ku kai shi makwantai ku binne shi wa ma yafaluhu ba'dun nasi mala yace akwai abubuwan da mutane suke yi wasu ba kowa ba ba'dun nasi wasu daga cikin mutane yace min ta'khiriha sai sarga jinkiri wa naqliha da kuma a dauke ta daga nan wuri min makani ila akhar daga wuri a kai ta wani guri daga da magaram a kai ta maradi ko daga maradi a kashi da magaram inda da magaram ne ko kuma ya mutu a yame dan maradi ne ko dan zandar ne sai a dauko shi a ce sai an kawo shi to wanda duka abubuwa ne wanda ba su kamata ba duk inda mutum ya mutu inda akwai musulmi to kawai wurin shi yace aw iftiyaru yawmi min al-usbu'i tudfanu fihi ko kuma wasu su ce ma sai weekend ɗan bariki ne sai kowa ya zo sai weekend za a burne shi ya mutu amma ana jira sai samdi dima shi to wannan duka kurakure ne fa haza kulluhu khilafu sunnah mal yace wannan gaba daya ya sa ma sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama yusannu al-isra'u fil mashi biha asna'i hamliha kama yace hatta an dauki gawa ma ba so a rika tahiya haka lissun kama kowa jikin shi ya mutu ana so a dan yi gaugawa ba gaugawa ba wanda za a dame shi ko kuma har wani abu ko kuma ya fadi a'a ana so dai ka ai jinkiri wannan shi ma dalilin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asir'u bil janaza manzo Allah ya ce in ku dauki gawa ku yi gaugawa fa in taku salihatan in tazamantu ta kirki kenan mutumin kirki ne bawan Allah ne nagari fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to za ku kai shi wajen alheri gidan shi ne farkon gida ne nashi na gidan aljanna wa in taku siwa zalika in tazamantu ba ta kirki ba yace fa sharrun tad'unahu ala riqabikum sharri ne za ku sabke da kafadanku wahala ne arne ne ko kuma wane ne gashi nan dai musulmi ne amma da abubuwa na banna da shi yake baya bin Allah baya bin manzo Allah baya abin da ya dace to wannan kaga kenan kawai aje a sabke shi an huta a shigar da shi gidan shi malai sai ce lakin la yakunu isra'an shadidan to wannan gaugawa da ake magana malai ce ba su ai gaugawa kuma mai tsanani a'a a dan dai daga kafa yace bal dunal khababi kuma ka ai irin wannan gaugawa wadda ta wuce kamar a ce wani sassaka kamar ikhtarahu ba'd al-ulama'i dunal khababi kuma wanda ba ya ke cewa kishiyar sauki kamar a rika taya a hankali kamar ikhtarahu ba'd al-ulama'i malamai wasu haka suka ce kenan yanzu aka dauki gawa me za a yi sai a yi wata tahiyya ita ba sando ba kuma ba sauri ba tsakatsakiya sai a dan kimanta to haka ya kamata yi wa alal hamilina lil janaza su wanda suka dauki gawar malai yace ya kamata a samu a tare da su as-sakina wal waqar su zamanto nutsatsu su zamanto mutane ne masu nutsuwa suna da kimsi kenan ka ba su gawa a yi ta gudu ko a je a yadda ta ko abin da ya kamata ba dukkan wanda bai kamata ba kenan ana takanzana kafa yace wa adamu rafa'i saut ko magana za a yi ba su a rika daga sauti wai wannan ho magana da take da alaka da aikin gawar suwa ne ku dan daga kafa a nemo icce a nemo kaza a nemo kaza to ita kanta ba zo a rika ihu a cikin makwantai kawa sai ga mutum ya daga waya yana ciniki yana cewa nawa za su yi shi kaza za a yi shi kwata-kwata ma ya mance ma a makabarta yake yanzu kun ga irin karatun nan na mutuwa yanzu mu ma dai jikin mu ya mutu in kuwa nura ba kaman karatu ba a ce muna karatun sallah ko muna karatun littafin da muka sanya ba ita abu ce wanda kawai in ta shiga kwallon mutum to so ake kullun ta rika maka izina ta rika maka wa'azi shine manzo Allah yace ai a rika tuna hadimul lazzat kullun kakkai kwana ɗaya kwana biyu baka tuna mutuwa ba ko kai wuni ko awa ko kaza ka rika tuna wai in na mutu yaya wai yaya to wannan sai ya sa mutum ya nutsu ya ƙara aiki in kana aikin kirki in kana na banza ka bari sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma sai kaga ana ɗauke da gawa kuma ana abubuwa ba su dace ba to shine malai yace ka daga sauti yace kai la bi qira'ati ko karatu ba su a daga sauti wala bi ghairiha ko kuma wani wanda ba karatu ba to in ma a ce ma wani karatu ne ma za a yi an hana daga sauti in dai na gawa ne to ka ina ga wata hirarka ta duniya ko kuma wata magana tsakaninka da wani yace li annahu lam yasbut annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un fi zalika ba taba ganin ba manzo Allah an daga gawa ko ana kai ta a rika wani karance-karance ko ana wasu abubuwa wanda duka babu kawai a hankali za a yi a kai shi sai a daɗa za a rika mishi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allah ka jikin shi Allah ka ramshe shi malai ce wa man fa'alahu faqad khalafa sunna duk mutumin da ya karatu wajen ɗaukar gawa ko yake daga murya yana kugi yana ihu to wannan mutumin ya saba ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga nan yanda kasan jahiliya sai ga musamman irin wasu daga cikin mayayyan malamai da suka mutu anan sai ga mutum wai za a kai shi makabarta ana zikiri wai har cikin makabarta ana zikiri har sai an sa shi cikin rami ana zikirin Allah kaga wannan akwai rashin karatu ana abubuwa ne wanda ko shi addini ba wai ra'ayin mutum bane komai da wurin shi wannan aje shi anan amma mutane sai su riga dauko yanzu wani an kace mishi bai dace ba sai ce ma to karatun qur'ani lahi ko kuma ba lahi a ba karatun qur'ani ba lahi amma ba anan ba aka ce kai shi kawai mutun ne zo zaman tahiyya mai maki ya karanta tahiyya sai ya karanta qur'ani ai shi kanshi ya san kuskure ne yake amma kuma qur'ani ne karanta ba wani abu ne wanda yake na wajen sallah to shi sa ake so ayi koyo da sunna mala ce wala yajuzu lin nisa'il khuruju ma'al janaza su mata bai halitta ba in za a je abin ne mata su zo a tai da su a su su zauna a gida sai ta mushi adda li hadisi ummu atiya abin da yasa aka ce an hana mata akwai hadisi na ummu atiya take cewa nuhina an ittiba'i al janaiz an hana mu mu bi gawa sai dai maza idan in ma adda in ma ne za su mushi ko duk abin da za su yi a nan gida suna zaune addu'ar da za su mushi yace famul janazati wa tashiwa khasun bil rijali a dauki gawa a raka ta zuwa gidanta na gaskiya makabarta mala yace ya ke banci maza ne kadai yana banda mata wayu kurahu lil mushayyi'il julus shi mutumin da an aka je wajen binne gawa da lokacin da aka shiga makabarta da lokacin da ake daidaitawa za a zo a sashi to an hana a zauna kenan kowa sai yace hatta tu da'u li janazati alal ardi sai in an dora ta a bisa kasa to yanzu yanzu kana iya zama kuma shi ma kahin kuma in aka kare ka kuma ka tashi yace kuma linahihi sallallahu alaihi julus hatta tuda muzalla ne yace in aka kawo gawa to kada a zauna ayi tsaye in aka aje ta lokacin da ake daidaitawa in wani tsayuwar ta mai yawa zai iya zama to amma in aka ce an kare komai an binne shi zai addu'a to kuma sai ayi tsaye in zai addu'a kuma sunna shine kowa ya tsaye haka za mu shi addu'a Allah mu shi gafara Allah ji ganshi Allah mu shi kaza haka za a tai mala yace dafa masalatu as-samina no muti lokaci ɗaya go kuma nan gaba ce mai kyau ina ganin ya kamata mu dakata ai sunna shine ba a shiga da takalmi saboda ba a so a taka makabartan nan kuma ga darajata su wannan da suke nan ciki sai dai ya zamanto akwai kayayyuwa da wani wane ne haka abubuwa in ɗiyan shi ne ya ɗan samu wani abu amma inda ba ɗiyan shi ba ne kawai kansu ne suke ma kan ma mutu ya ɓata ma kanshi lokaci mafi yawa in dai mutum ya mutu za a ci amma karance kawai kansu ne suke ma shi ƙur'ani duk musulmi ya karanta shi lada harafi da lada goma ne kenan an zo ana ta karatu kawai kansu ne suke ma don da bai tabbata ba manzala sallallahu alaihi wasallam a ce wani ya mutu an zo ana wani karatu yanzu akwai wanda ya kai manzo Allah iya karatun Qur'ani Abubakar Umar Usman Ali wahi sanin Qur'ani Sa'ulan Abbas sai Abdullah ibn Mas'ud sunan masu rubutu ma kuma sune masana Qur'ani masana addini amma ba a samu ba to kaga sai mutun daga baya yace yana da kyau ana iya yi yana da kyau ana iya yi shi ya rikita addini kowa ma sai ya zo yace ana iya yi yana da kyau to haka sai ai tai kenan yanzu kawai kowa ma sai ya zo a wannan shekara yana da kyau ana iya yi wani in ya zo shi ma yana da kyau ana iya yi sai ai tai haddinin yayyawa mutane su kasai to kaga mu tsaya akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu samu lada kuma za mu samu abin da ya dace wai tambaya ita ce nan me yasa dan adam yake tsoron mutuwa waye zai bada amsa me yasa ake tsoron ta tunda ita dole ne kowa yanzu nan babu wanda bai da yaqini kowa ya mutu to daga ciki baka sa abun da zaka iske ba to kenan yanzu in ka sa abun da zaka iske kana iya rashin tsoro baka ji tsoron ta ba in ka sa abun da ka iske Dr. Ahmad BK naji wata magana shi yake bada misali yace kyawa yanzu kaman mutun ne a ce yana da gida biyu misali a ce gida ɗaya a Damagaram gida ɗaya a Maradi wannan gidan na Damagaram ya samu shiruwa ya samu wuta an sa fentir an sa gadaje da motoci da matan shi da ƴaƴan shi kuma gidan na Maradi sai ya bar shi kongo babu ruwa babu wuta babu kaza daga balaguro in zai zo kawai dama shi gidan Damagaram zai zo a rika cewa ne me yasa baka zuwa gidan Maradi bai gyara shi ba tana babu rihi tana babu kaza to misali ne bada akan cewa mu yanzu rayuwar da muke duniya ce muka baje mun yi shaguna mun yi gidaje mun yi mata da 'ya'ya aikin gwamnati ne ko gona ne ko kiwo ne ko mine ne, ita kuma wancan gidan na lahira ba mu gina shi ba ma, wani ma bai fondasiyon ba, wani ya kai rigi bai rigi ba, wani ya yi kaza babu ruwa babu wuta, to kene za ka ce ma canza ka baka so, sai ga zuciya ka bata so kuma baka shirya ba, amma inda za a ce ka shirya yana can ma ka gina shi nan ma ka gina shi, to in ta zo kawai sai dai ka roki Allah subhanahu wataala ya sa ka dace. To kenan kamata kamar dan uwa yace inda mutum yana tabbas, kamar daga cikin salafus salih akwai masu cewa inda sun san Allah ya karbi aikin sa daya lak duwa a shekara, misali ce mutum ya shekara 60 70 sallah kala iri ne wai, amma inda za a ce Allah ya karbi da yace shi da ma zai nemi ma Allah ya kashe shi saboda ya san aljanna za shi, to amma menene baka da tabbas, to wannan zai sa mutum ya jajirce, ya kamata mu jajirce wajen aikata aiki mai kyau, kenan ita mutuwa inda mutum yana kokari yana wannan sai dai kawai ce Allah kai shi lahiya, Allah gyara mana zukata kuma Allah kare mu daga shaidan, shaidan ne mafi yawa insha Allah, idan tamu ta zo Allah sa mu ciga da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, Allah mana gafara. A shi ba he wani najasa ba, shi takalmi babu zancen najasa, in kana in ka sai nan najasa ko gogiya ne haka ka murza shi a kasa ba wankewa, ko sallah nan ka zo sallah masallaci zaka yi sallar da takalmi kuma ce ba irin masallaci ba, ka ce kasa ne rereyi ne, eh yana najasa a sunna ko gogewa zaka yi goga zaka yi a kasa sai ka shiga sai ka yi wannan, balle kuma makwantai ya zo ai ba wani sallah bane zaka yi, shi dai kaman akwai darajantawa kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma yanzu sai ka samu kai addu'a kai kaza kai kaza kai kaza, to sai mutum ya kiyaye da wannan kaka je ka taka kaya kuma abin ya zama musamman da tijama masu irin masu cutar diabetes da sauransu kurji ya kasa warkewa, sunna ne da wurin da yake lahiyayye gyararre, amma makabarta su da yawa ai ta noma ai ta kaza, to sai mutum ya kiyaye wannan, amma sunna shine mutum ya huta takalmin shi aje, in ka dawo in ka huto ka sa takalmin ka ka huta, wannan shine abin da ya kamata, Allah ya samu dace abin da muka yi da Allah tsara mu cikin ladan wanda ke na kuskure da Allah gafurta mana, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, assalamu alaikum wa rahmatullahi.